Carol Kazim, wata 'yar asalin Najeriya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi, wadda ta doke ɗan majalisa Brian Kirkland a zaben share fage, ɗan majalisan da ke riƙe da kujerar da ya gada daga kawunsa a shekara ta 2016 bayan kawun ya riƙe kujerar na tsawon sama da shekaru 20.
This is my first time running for a public office. Definitely more.
Wannan ce tsayawa ta takara karan farko. A gaskiya yaƙin neman zaben yayi wuya, ba kamar yadda na zata da farko ba, domin kujerar majalisar jiha nake nema, kuma mazaɓar tana da faɗi, inda za mu riƙa shiga mu yi yaƙin neman zaɓe yana da yawa. Da yake wannan ce takara ta farko, na fuskanci ƙalubalen yadda zan haɗa kan magoya bayana su yi min aiki, da yadda zan tara kuɗin yaƙin neman zaɓe, da yadda za mu zazzaga mu zaburar da jama'a su fitar kaɗa ƙuri'a. Domin ina takara ne da ɗan takarar da ya shafe sama da shekaru 40 a siyasa, na kuma yi takarar share fage da wanda iyalansu suka yi kaka gida a siyasar jihar, da ake zaton babu wanda zai iya buga ƙirji ya yi takara da su, na kuma sami nasara, na kada su domin mutane sun gaji da gafara sa. Ina buƙatar kawai in nuna cewa zan iya, in nuna abin da zan yi. Mun gaji da cika baki, ba mu ganin ana yi wa al'umma aiki a zahiri. Abin da ya sa na tsaya takara kenan, sai dai kuma dole ne in nuna masu kaɗa ƙuri'a inda na sa gaba, in kuma nuna musu cewa lalle zan iya. A nasa bayanin, Segun Adeyina, ɗan takarar majalisar wakilai a jihar Joja, ɗaya daga cikin 'yan Najeriya biyar da suka tsaya takara zuwa majalisar wakilai ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat, ya bayyana cewa yana da kyau a samu wakilci a dukkan jam'iyyu.
What I encourage, I tell people, it's not really always about the party. It's really about the issues.
Abinda nake karfafawa, nake gaya wa mutane shine ba magana jam'iyya bace, magana ce ta abinda ya tsone wa al'umma ido. Sabili da haka, muna buƙatar wakilci a kowanne bangare. Bai kamata a ce domin ina bakin fata ni dan jam'iyyar Democrat bane, ko kuma ni dan jam'iyyar Republican ne domin ina Bature ba, kamar yadda aka cika ganin mutane suna dauka. Amma a ƙarshe duka, magana ce ta abinda yake sosawa al'umma rai. Domin a kowane mataki ko kuma matsayi aka zaɓe ka, kana wakilcin al'umma ne. Iro Omeri, wata matashiya da ke takarar majalisa a birnin Dallas, ta bayyana cewa lokaci yayi da mata za su shiga siyasa su ba da gudunmuwarsu ga ci gaban al'umma, da kuma ganin an samu inganci a ɓangarorin da ke ɗaukar hankulansu.
We have to step up and represent ourselves, and at times when we feel that people aren't listening to us or the things that we need are being pushed to the back burner.
Tilas ne mu fita mu wakilci kanmu. A lokacin da muke ganin mutane ba sa sauraron mu ko ana watsi da buƙatunmu. Idan muka ga haka na faruwa, dalilin shine domin babu mata da yawa a wuraren da ake yanke shawarwari. Tilas ne mu nemi hanyar shiga waɗannan wurare domin a dama da mu. Banda 'yan Najeriya, akwai 'yan asalin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi da za a gudanar gobe a duk faɗin Amurka. Zaben da yake da muhimmanci a siyasa Amurka, inda jam'iyyun siyasar ƙasar suke nuna ƙwarjininsu ko kuma karɓuwa ta wajen yawan kujerun da za su lashe a majalisar dokokin ƙasar. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.